This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 13 ga watan Maris shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Murtala, ana sa ran jami'an gwamnatocin Amurka da Rasha za su gana a birnin Moscow don tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin Rasha da Ukraine. Batun yakin Ukraine da Rasha na ajandar taron ministocin harkokin waje na kasashen ji sabon masu arzikin masana'antu wanda ake yi a Canada. Sannan shugaban Taiwan Lai Ching-tai ya faɗi yau Alhamis cewa China fa ta zurfafa take-takenta na neman yin katse London da tasiri a wannan tsibiri mai yawan tafarkin demokaradiyya.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa wato a Najeriya duk da da'awar samun saukowar farashin kayayyakin masarufi, ɗan ƙasar na cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba.
Sauran kayan masarufi sun sassauka iyaka gwargwadon hali, amma kuma yawancin gunda ake production most especially kaman wurin su cincin haka, su donut, su biredi, price din na nan yadda yake.
Haka kuma za ku ji cewa masu fashin baki kan harkokin tsaro na yabawa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kan yadda ta sanar da kaddamar da dakarun tsaronta. To amma dai suna ganin cewa da saura ga tasirin kungiyar. Baya ga wannan kuma za mu kawo muku shirinmu na lafiya uwar jiki. Haka kuma za mu kawo muku ra'ayin azumin watan Ramadan, amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, ana sa ran jami'an gwamnatocin Amurka da Rasha za su gana a birnin Moscow don tattaunawa kan wata shawarar da Amurka ta gabatar ta tsagaita wuta a tsawon kwanaki 30 a yakin Rasha da Ukraine. Fadar shugaban Amurka ta wato Rasha ta Kremlin ta faɗi yau Alhamis cewa masu shiga tsakani na Amurka na kan hanyarsu ta zuwa Rasha. Wannan ya biyo bayan wasu bayanai na ranar Laraba daga fadar shugaban Amurka ta White House da ke cewa manzon musamman Steve Witkoff zai kama hanyarsa ta zuwa Moscow. Wasu sun kama hanyar zuwa Rasha a yanzun nan da muke magana, abinda shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya Laraba. Ya ƙara da cewa kuma muna fatan za mu samu amincewar tsagaita wuta daga Rasha. A halin da ake ciki kuma batun yakin Ukraine da Rasha na ajandar taron ministocin harkokin waje na kasashen ji sabon masu arzikin masana'antu wanda ake yi a Canada, yayin da ake kokarin cimma tsagaita wuta a wannan wato tashin hankalin. Tattaunawar da za a yi a birnin Quebec ta biyo bayan tattaunawar Amurka da Ukraine, wadda ta kunshi shawarar Amurka ta a cimma abinda ta kira tsagaita wutar wucin gadi na tsawon kwanaki 30, wadda shugabannin Ukraine suka ce a shirye suke su yi na'am da ita. Dole mu kama tafarkin cimma zaman lafiya, wajibi ne mu kama hanyar tabbatar da tsaro, a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayin jawabin da yakan yi da dare jiya Laraba. Abu mafi muhimmanci a nan shi ne tasirin abokan hulɗarmu wajen tabbatar da cewa a shirye Rasha take, ba ta yi yaudara ba, amma ta yi haƙiƙanin amincewa da batun kawo ƙarshen yaƙin. Shugaban Taiwan Lai Ching-tai ya faɗi yau Alhamis cewa China ta zurfafa take-takenta na neman yin katse London da kuma daɗa tasiri a wannan tsibiri mai yawan tafarkin demokaradiyya. Yana mai shan alwashin ɗaukar matakan daƙile yunkurin China na abin da ya kira haɗe Taiwan. Taiwan na zargin China da zafafa atisayen soji da ƙaƙaba takunkuman cinikayya da kuma ɗaukar matakan shishigi kan tsibirin a 'yan shekarun nan, don tilasta tsibirin ya amince da ikirarin China na wato zama mamallakinsa. Da yake da yake magana da manema labarai bayan ganawa da wasu manyan jami'an tsaro. Lai ya ce China na morar tsarin Taiwan na demokaradiyya wajen janyo mutane da yawa jika, ciki har ma da wasu kungiyoyi masu aikata manyan laifuka, da wasu 'yan jarida, da wasu manyan jami'an 'yan sanda na yanzu da waɗanda suka bar aiki.
Don jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, to amma kafin nan, duk da rahotannin da ke bayyana cewa tsadar farashin kayayyaki ya ragu a Najeriya kamar yadda manyan dillalai da kuma kamfanoni suka tabbatar, ƙananan 'yan kasuwa sun ce ragin bai taka kariya ya karya ba, yayin da jama'ar gari ke korafin cewa har yanzu ba su gani a kasu ba. Wakilin mu a Jos, Ilyasu Kasimu, ya zagaye wasu kasuwanni inda kuma ya haɗa mana wannan rahoton.
Kasuwar 'yan kwalli da ke Jos tana cikin manyan kasuwannin kayan masarufi mafi girma a yankin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar yadda shugabannin wannan kasuwa suka shaida mini, tun daga farkon shekarar nan ne dai farashin kayayyakin masarufi ya fara sauka, inda aka samu ragi mai gwabi a farashin kayayyakin abinci kamar shinkafa, sukari, taliya, fulawa, madara da dai sauransu. Bayan kenan al'umma sun shafe kusan shekara biyu suna shan raɗaɗin tsadar kayayyakin masarufin.
A shekara ɗaya da suka wuce ko sama da haka an samu gaskiya hahawan kayayyaki a Najeriya gaba daya. Duk garin da kaje abinda kazo cikin kasuwa sayan shi yau gobe za ka ji ya ƙara. To amma alhamdulillah tafiya tana ta tafiya, abubuwa suna ƙasa-ƙasa. Duk abinda ka sani agricultural commodities wanda al'umma suke amfani da shi alal haƙiƙa ya sauka.
Gaskiya ne batun kaya ya sauka a kasuwa ya sauka, a kamfani ya sauka wata 4-3-2 baya. Zan ce ma throughout shekarar nan kaya sauka yake, wanda ba wai ya kayayyakin mu ba, hada sauran kayayyaki da shafi kaman kayan hatsi. To amma mukamu mun duba mun ga menene damuwar da ragin bai kai inda yake, bare muna da labari.
Masu shaguna da kantuna na cikin birnin Jos su ma sun nuna cewa ragin da suke samu bai taka kara ya karya ba.
Forin kaya ya sauka gaskiya, kamar su taliya forin, shinkafa forin, gaskiya sun sauka sosai.
Yayin da wannan takaddama take ci, al'umar gari dai suna ta kokawa ne da rashin saukar farashin kayayyakin yadda ake fade.
Kayan abinci dai muna ji ana waka ana cewa sun sauka, in ka je kasuwa kuma wasu a ce ba su sauka ba, kamar sigan
nan har ga Allah ya sauka, fulawan nan ya sauka, sauran kayan masarufi sun sassauka iyaka gwargwadon hali. Amma kuma yawancin gunda ake production most especially kamar wurin su cincin haka, su donuts, su waye da sauransu, su biredi, sai kaga ina price din nan yadda yake.
Na kuma ziyarci wani gidan burodi domin in ji dalilin da yasa farashin burodi bai sauka ba.
Fulawa farashin ta da ragu, ina ga 500 naira. Siga ba raguwa yayi ba. Kuma leda da muke siyanta farashin ta ita hawa ma yake, tunda ita leda ita ce majority karfin aiki. Sai ka nuna tallan wannan product dinka a san ta ina product din yake fitowa. The main abun ma kaman kaga yeast, kaga shi tashi yayi. Ya ninka kudin sai kai wajen so uku ma. Kuma shi bai sauka ba. Dan majority ma yeast din kusan ƙara mai kudi ake yi.
Hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya dai wanda ya faro babu ƙaƙƙautawa tun da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi saboda bakan cire tallafin man fetur a shekarar 2023 jim kaɗan bayan an rantsar da shi, ya jefa 'yan ƙasar cikin halin ni'yasu. Kuma bisa halamu har yanzu dai ba su fita ba, dukko da sauƙin da ake cewa yana samuwa. Ilyasu Kasimu daga Jos, Najeriya.
Tage da Ilyasu Kasimu, yanzu kuma ga Ibrahim zai dawo da cigaban labaran duniya.
To Murtala, bayan da aka kashe ɗaruruwan mutane a wajejen yankin gaba a Siriya a makon jiya, mazauna wuraren na cewa kiraye-kiraye na a ɗau matakin adalci na iya baiwa gwamnatin ƙasar damar cimma natsuwa. To amma masu nazarin al'amura kuma na cewa matsalolin jin kai na kasar na dada ruru ta rashin tsaro. Basan Mahana, wanda ke gida tare da 'ya'yansa biyu da safiyar ranar Juma'a, lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo wato gundumarsu ta Jabale, ya faɗa da harshen Larabci cewa
Yace
mun ƙi ficewa daga gidajenmu, iyalaina da kawuna da ni kuma kaina muna nan sun shiga gidanmu suka kashe kawuna da mutanen wasu iyalai biyu kuma sun wawushe gidanmu suka kuma yi barazanar fille mana kai sun kwashe komai ciki har da kuɗi da motoci. Shi kuwa Charles Listener wani manazarci a cibiyar nazarin gabas ta tsakiya ya faɗi da harshen Turanci cewa
a lid was I think quite surprisingly put on a boiling pot.
Yace abun mamaki tun ma a ranar 8 ga watan Disamba aka kai ashana kusa da wuta. Hasalima abun al'ajibi ne da aka dau lokaci mai tsawo haka kafin wani abu ya faru, ma'ana kafin wani abu ya zunguro duk waɗannan munanan kiyayya da zace-zace.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin baki kan harkokin tsaro na yabawa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO kan yadda ta sanar da kaddamar da dakarun tsaronta, to amma har yanzu ana bayyana shakku kan tasirin kungiyar bayan ficewar membobin kasashe uku na kungiyar ƴan kwanan nan. Kungiyar ta bayyana matakin ne a Abuja babban birnin Najeriya, inda ta bayyana cewa tana da nufin dakile ayyukan ta'addanci da aikata laifukan kan iyaka. Gasar Filo Hashim Gumer da fassarar rahoton Timothy Obezu daga Abuja.
Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya sanar da fara shirin kafa rundunar soja a ranar Talata a gefen taron tsaro karo na 43 na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ko ECOWAS. Rundunar wadda ake sa ran za ta kunshi dakaru 5,000, wani bangare ne na dabarun tsaro na yankin. Ya ce shirin na da nufin tara ma'aikata da kayan aiki don yakar ta'addanci da ke yaduwa a yankin, ya kuma buƙaci kwararrunsa na tsaro da su yi amfani da wannan dama tare da haɗa kai wajen yaƙi da barazanar.
I am pleased to highlight the activation of the ECOWAS standby force to combat terrorism in the sub-region. The activation of this force underscores.
Na yi farin cikin bayyana yadda rundunar ECOWAS ta fara aiki don yakar ta'addanci a yankin. Kaddamar da wannan runduna tana ƙara jaddada ƙudurinmu na tunkarar ta'addanci dangane da rashin tsaro da tabbatar da tsaro da tsaron 'yan ƙasa. Shugabannin ƙungiyar ta ECOWAS sun kuma tattauna kan ayyukan tallafawa zaman lafiya da tsaron teku a mashigin tekun Gini. Kaddamar da runduna ya biyo bayan rahoton da ƙungiyar da ke ƙididdigar ta'addanci ta duniya ta fitar, wanda ya bayyana yankin Sahel na Afirka a matsayin cibiyar tsatsauran ra'ayi a duniya, wanda ya kai rabin adadin mace-macen da ke da nasaba da ta'addanci a shekarar 2024. Wannan ya nuna ƙaruwar kusan sau 10 idan aka kwatanta da shekarar 2019. Wani mai sharhi kan harkokin tsaro, Kabir Adamu, ya yi maraba da matakin, amma ya nuna damuwarsa kan tasirinsa.
The last detail that we know, even though that could change, is that it would have two operational bases.
Bayanan ƙarshe da muka sani ko da yake hakan na iya sauyawa shine samar da sansanoni biyu masu aiki a cikin yankin. Mun san cewa samun dakaru 5,000 ƙalubale ne. Kasashen da tun farko suka amince su ba da gudunmawa, uku daga cikin su ba sa tare da ECOWAS. Don haka yanzu ECOWAS za ta waiwaya a cikin membobinta domin ganin wanda a cikin su zai ƙara yawan dakarun. A ƙarshen watan Janairu, Burkina Faso, Mali da Niger sun fice daga ƙungiyar ECOWAS tare da kafa wata ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Sahel, bayan shafe shekara guda ana taƙaddama da ƙungiyar. Ƙasashen uku da sojoji ke jagoranta sun zargi hukumar yankin da gazawa wajen kare membobinta, yayin da ake zargin su da biyan buƙatun ƙasashen waje. Duk da ficewarsu, ECOWAS ta bayyana cewa za ta ci gaba da ƙulla hulɗar kasuwanci da tsaro da ƙasashen uku. Adam ya ce waɗannan alaƙar da ke gudana za ta iya yin amfani.
Given the financial situation and then the status and conditions of the military contingents.
Idan aka yi la'akari da yanayin rundunar soja a kusan dukkanin ƙasashen, zai yi matuƙar wahala a cimma waɗannan abubuwa ta hanyar da ba za ta ba da damar tura sojoji cikin gaggawa ba. Abu mai kyau shine haɗin gwiwar tsaro tsakanin kungiyar AES da ECOWAS. Har yanzu tana nan kan bangarori da yawa da na kasashen biyu. Muna fatan duk fitowar da aka yi dukan bangarorin za su ga wajibcin ci gaba da shiga cikin harkokin tsaro. Kungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Boko Haram da kungiyar ISIS yankin Sahel sun yi amfani da rashin zaman lafiya na siyasa da ɓacin ran jama'a wajen ɗaukar ma'aikata da faɗaɗa tasirinsu. Yayin da kusan dukkanin ƙasashen ECOWAS ke fuskantar ƙalubalen tsaro a cikin gida. Masu lura da al'amura na kallo ko rundunar yankin za ta iya sauya matsayinta a cikin rashin haɗin kai.
To gaida Sarfilu Hashim Gumel da fassarar rahoton Timothy Obiezu. Shirin da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teba, hana kasala, yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu na tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan adam. Likita gare ka.
Azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yanda da farko ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce a yi shi, aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa, lafiyar kwakwalwa kenan, da lafiyar zuciya, da lafiyar cikin mutum, da lafiyar garkuwar jiki, duka azumi na taka rawa matuƙa.
To likita, ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum?
Azumi yana taimakawa matuƙa gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi, saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur ya abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgan da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne, na zuwa office ne, na zuwa gurin wa'azi ne, ko na zuwa makaranta, wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgan duka saboda taka rawan suga ne yake jiki dan adam, wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba ko bato wala Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan, wato kamar a ce carbohydrate kenan. So da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi, so sai ga dadin Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgan da ya kamata a ce yayi, duk da dai yana yinsu, ƙarfi yana raguwa, kasala yana zuwa, wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan. Kamar yadda dai mutum za a ce ya samu ne a mota yayi full tank, so sai kuma yazo ya dan fara zirga-zirga a cikin gare su, da zarar zirga-zirgan nan aka yi minti 30, aka yi awa 1, awa 3, awa 4, to dole man nan da aka sha zai ragu, so hakan shi ma dole sugan da mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa.
A likitance, ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya?
Azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai, kamar yadda muka sani, abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya, saboda zuciya da jini da jijiya su guda ukun nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukin jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini, saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka, so sai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure. Haka ma kuma dehydration ko kuma ince rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure. So duk wanda suke cewa suna da low blood pressure, kashi 90 din su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su. So kun ga kenan, ga wanda suke da hawan jini, tunda ana azumi mutum zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance, to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration, to nan dehydration din tunda kuma da Musa yana causing low BP, to at the same time ma yana rage hawan jini. So wannan shine na farko. Na biyu kuma yana matukar taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su. Wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko, wanda sun rabu kashi biyu. Muna da low density lipoprotein, muna da kuma high density lipoprotein. Sai dai kawai anan low din shine marar kyau, high din kuma shine mai kyau. So kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a jikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya, wanda kuma matsalan yakan akuni yayin da wannan maikon yayi yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam. So yayin da jini yazo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta. Zamu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsakuka da yawa a cikin wannan tiyo din. So kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yanda ya cancanta ba, kuma koda ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsakukan. To wannan zamu iya cewa nan dattin gantsakukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu kamar yanda gantsakukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan. So wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai akai ba, to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin. So da zaran ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis. Wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din, wato yayin da ya kasance an samu hawa-hawa na wannan maikon da baya da kyau a jikin dan adam sai ya je ya makale cikin jijiya ta ciki, to sai ya hana jini wucewa. So da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi, to da Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa saboda mutum baya yawancin abincin da yake kara maikon ma in the first place, kuma baya ma samun ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so, saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba. So wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam.
To likita, ta yaya mayin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
So azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function. Wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu, gurin nutsuwan mu, gurin hankalin mu, gurin yanke hukuncin mu, gurin shawarwa kan matsaloli na yau da kullum, gurin su nazari tare da sauransu haka. So yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis. Neurogenesis kuma daga word neuro yana nufin neurons kenan. Wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place. Genesis kuma shine production of the neurons kenan. So yayin da mutum yake azumi, wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din, kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function. Na biyu kuma aka samu neuroprotection. Wannan neuroprotection din kuma kamar yanda na faɗa, neurons din da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi, suna samu su huta, ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi, saboda yawan cece da mutum yake abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa, hutu na zuciya, hutu na jikin shi tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma.
Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyarsu?
Eh, tabbas akwai su. Ai, kamar yadda muka faɗa, yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum, saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin ɗan adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci, wato digestion kenan, tare da fitar da abincin. To da zarar ka ɗan bar cikin ka ya samu ya ɗan huta, so ba abun mamaki bane waɗannan duka su ma functions ɗin nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka, wato ko gut lining kenan, wanda shine sashin cikin mutum ta ciki, so sai ganin shi ma yana samu yana karfafawa, yana ƙara samun hutu, and sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya. Na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance. Wannan shi microflora ko microbiota waɗansu bacteria ne wanda su kuma suke da kyau, ko ince positive bacteria kenan, wanda ana samu su a cikin ɗan adam. So wallahi wata rana sukan yi ƙasa, wata rana sukan yi sama, amma in mutum yana azumi, so da Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita, sun yi yanda ya cancanta. So wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi. Sai kuma aka samu autophagy. Autophagy daga wato auto yana nufin automatic, phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin ɗan adam suke fitar da waɗansu datti na jikin ɗan adam da baya bukata, musamman ta fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa, saboda azumin da mutum yake yi. Akan samu irin su hormesis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa. Sai sa azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ayi, so abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa?
Babun mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ince sun sha ruwa, amma kuma in suka zo shan ruwa sai su je ba su da shaukin cin abinci ko kuma ba su da shaukin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawarar da muke bayarwa, inda har kasance ka fadi ko kuma kin fadi cikin irin waɗannan mutanen, to yakan taimaka wata rana a ɗan amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma hada da dan kayan itace haka, irin kamar a zo a ce dan lemu, dan ayaba, su dan kankana ko su abarba, in aka dan hada su wanda yake da hali ma zai iya hadawa da su grapes ko kuma apple. So ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali, to zai dan iya hadawa, to akai mixing waɗannan, to yana taimakawa gurin ba mutum appetite. Kuma ko da mutum ya ji baya jin shaukin sha, inda ba wai amai bane zai sa shi alal misali, so don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan saboda zai ba su appetite zai dan sa dan dano kenan a takeice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan ƙarfin fita sallah sannan ko kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana dunga ko mutum ma baya jin shaukin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuka gurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi so a cikin kiyayin haka kuma dan kokarta yin haka haka ma kuma wanda ba su samu damar yin sahur so koda wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallan asham can karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji dandanon cin wannan abincin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon inda zamu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma sai sakonin da kuma saurare kuke aika mana ta email
Yau za mu fara da sakon Sunusi Madatte da Magarim. Yace muna godiya ga Allah bisa yadda farashin kayan abinci ya sauka a Najeriya da Niger. Da fatan Allah ya sa farashin kayan abinci da na masarufi har ma da na more rayuwa duk su ƙara yin faduwar bakar tasa a dukkanin kasuwannin kasashen mu na Afirka ya kuma hore wa kowa abin sai. Sai sakon Adamu Rijau kuma yace Sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa SDP mai hoton doki da tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai yayi gangar siyasar zaben 2027 fa ta fara ƙara dan haka mu je zuwa kawai duk wanda ya iya allansa ya wanke sai sakon haɗin gwiwa daga Suleiman Alhaji Bahari tare da Mari Kuran daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger da fatan na kira suran daidai yace muna jinjina wa hukumomin jihar Agadez da asusun kula da yara na majalisar dinkin duniya bisa yunkurin da suka yi na farfado da ilimin ƴaƴan makiyaya wannan abu ne mai kyau ya kamata su ma sauran jihohin Niger su bijiro da wannan tsarin da zai taimaka sosai
to madalla kafin ku ji labari a takeice bari mu ji tasirin azumin watan Ramadan
sunana Uba Kasir Muhammad na zauna nan cikin garin Bauchi a Waterford Potters Alhamdulillah watan azumin Ramadan ya nauka man darasa da dama musamman inda yan uwa suke fitowa wajen aikin alkhairi ta ga inda ake taro a sharuwa tare wajen ciyarwa ba da sadaka taimakawa marayu da sauransu abubuwa da yawa musamman sallar tarawih yana ba a ƙara mutane farin ciki muna jin daɗin wannan alhamdulillah to ina kiran yan uwa da kansu gaza musamman a cikin wannan wata mai albarka wanda ba wani watan da ya fishi a cikin watan musulunci kasu idan mutum na aiki idan kana sadaka da naira 10 an wata ramadan ya shige shi ka ninka shi kuma kana da naira 100 idan kana wani aiki na alkhairi ka ninka ake so domin yawan aikin ka yi wallahi da zaka samu idan zaka samu lada ɗaya ne a wajen ramadana to idan aka shigo cikin ramadan zaka samu lada ne ninkin wannan guda ɗaya so don aikin alkhairi ana so mutum ya dage akai kuma kai ne gajiya domin wannan watan wata ne da wanda ba za ka karaba bari mutum ya wasa da shi domin kafin ka shiga wannan watan ba karamin alfarma bane ubangiji yake bayan sa ya kawo cikin wannan wata domin da ta farashi na duniya a ce asali da ran da ta shigo wannan wata ba da ibiyan ka ba mutane da dama sun so su samu wannan lokaci Allah bai kawo su ba kuma da Allah ya kawo mu muna fata da za mu dage kar mu gajiya mu yi wata ibada mu yi wata zikiri mu yi wata sadaka da karatu alqur'ani
insha Allah suna na Mudub Musa Mamman daga nan cikin garin Bauchi anguwan Waterford Potters gaskiya wannan wata akwai darussa da dama wanda take koya mana dai daga ciki shine ta koya mana hakuri saboda mutum zaka tashi tun safe baka ci abinci ba har zuwa faduwar rana zuwa lokacin da zaka sha ruwa kuma akwai na fulfuli na sallah akwai jin karatuttuka na tafsirin alqur'ani akwai kuma shi karan kanshi karanta alqur'ani a wannan wata
To masu saurare, saboda karancin lokaci kuma ba za mu ka sami damar kawo muku labari a takaice ba. Haka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da karfe, wato da dare kenan, karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Nandudu da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Raza Nashwan, Murtala Faruk Sanyinna, sai muku fata alkhairi. Ma'assalam.